25 ga watan Satumba na shekara 2017. Za mu kawo muku labarin wasanni ne tun daga ranar Juma'ar ta gabata 22 ga watan Satumba na shekara 2017, inda ake na ake ci gaba da fafatawa wasannin League na kasashe daban-daban bangaren ta mola na shekara 2017 zuwa 2018. Za mu fara ne da kasar England, inda a ranar Asabar da ta gabata an gwabza a wasannin mako na shida, inda aka fafata wasanni har guda 8, ga kuma yadda ta kaya a wasan. West Ham United a gida ta sha kashi hannun Tottenham da kwallo 3 da nema, sai Everton ta doke AFC Bournemouth da kwallo 2-1. Manchester City kuwa ta casa Crystal Palace ne da kwallo 5-0, sai Chelsea inda ta bi Stoke City har gida ta casa ta da kwallo 4-0. Haka ita ma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta bi Southampton har gida ta sha ta kwallo 1 mai ban haushi. Swansea City a gida ba ta ci daɗi ba, inda Watford ta bi ta ita ma ta make ta kwallo 2-1. Leicester City kuwa a gida ta sha kashi a hannun Liverpool, inda Liverpool ta bi ta har gida ta lallasa ta kwallo 3-2. Burnley sun sulhunta 0-0 tsakanin su da Huddersfield Town. A jiya Lahadi kuwa 24 ga watan Satumba na shekara 2017 an buga wasa ɗaya, inda Brighton and Hove Albion ta doke Newcastle United da kwallo 1 mai ban haushi. A yau kuma za a buga a wasa ɗaya tilo mai taken Monday Night tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya. Nijar kamar da kasar Chad, Manchester City take jan ragaman da maki 6, sai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ita ma take Manchester City tana jan ragaman da maki 16, sai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ita ma da maki 16, sai dai kwallaye ne ya raba. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana mataki na 3 ne da maki 13. Daga nan kuma sai mu koma kasar Spain a bangaren La Liga na kasar, shi ma a ranar Asabar da ta gabata an kece raini a wasanni na mako na 6 na shekara 2017 zuwa 2018, inda Atletico Madrid ta doke Sevilla da kwallo 2-0. Alaves kuma ta ci daɗi ba, Real Madrid ta doke ta kwallo 2-1, sai Malaga suka canja ne 3-3 tsakanin su da Atletico Bilbao. Girona ita ba ta ci daɗi ba, Barcelona ta bi ta har gida ta mata dukan kwallaye 3-0. A jiya Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Espanyol ne ta sha kashi lallasa da Portugal a Corona da kwallo 4 da sai Getafe ita ma ta doke Villarreal da kwallo 4 da Fabu. Las Palmas kuwa ta sha kashi ne a hannun Leganes, inda Leganes ta bi ta har gida ta lallasa da kwallo 2 da nema. Eibar ta ɗebi kwallaye 4 a ragarta a hannun Celta Vigo da kwallo ta ɗebi kwallaye 4 a hannunta da tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo. Real Sociedad kuwa ta sha kashi a hannun Valencia ne da kwallo 3-2. A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Real Betis za su farje gumi da Levante da misalin karfe 8 na dare agogon Nigeria, sai Barcelona take saman teburin da maki 18 a mako na 6, sai Atletico Madrid tana mataki na 2 da maki 14, Sevilla kuwa tana mataki na 3 ne da maki 13. Za mu karkata akalan shirinmu ne zuwa kasar Jamus, inda nan ma ake ci gaba da wasannin League na Bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018, kuma a mako na 6 ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich sun sulhunta 2-2 tsakanin su da Wolfsburg, sai kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim suka samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Schalke 04 da kwallo 2-0 a ranar Asabar ta gabata. RB Leipzig kuwa ta doke Eintracht Frankfurt ne da kwallo 1 mai ban kwallo 2-1. Mainz 05 ta samu nasara akan Hertha BSC da kwallo 1 mai ban haushi. Stuttgart suka sulhunta babu ci tsakanin su da FC Augsburg. Kungiyar kwallon kafa ta Werder Bremen kuwa sun tashi babu ci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta SC Freiburg. A jiya Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Hannover ne suka tashi babu ci su ma tsakanin su da Köln, sai Bayer Leverkusen inda ta doke Hamburg SV da kwallo 3-0. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta yi ruwan kwallaye ne a ragar Borussia Mönchengladbach kwallo 6-1. Har yanzu kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ɗin take jan ragaman da maki 16 a mataki na 1 a wasanni na 7, sai Hoffenheim take mataki na 2 da maki 14. Kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich tana mataki na 3 da maki 13. A Ligue 1 na kasar Faransa kuwa Nantes ne suka tashi 2-2 tsakanin su da Angers SC a ranar Juma'ar a wasannin mako na 7. sai kuma a ranar Asabar inda kungiyar kwallon kafa ta Mantafe Le suka sulhunta babu ci tsakanin su da PSV. Lyon a gida sun canja ras 3-3 tsakanin su da Dijon FCO, sai Metz suka shaka shi a hannun Troyes da kwallo ɗaya mai ban kaushi. Su kuma a ranar Lahadi kungiyar kwallon kafa ta Saint-Étienne suka tashi 2-2 tsakanin su da Rennes, sai Strasbourg suka shaka shi a hannun Nantes da kwallo 2-1. Olympic Marcel Quasado yake Toulouse ne da kwallo 2-2, sai PSG take jan ragaman teburin a mataki na 1 da maki 19, Monaco tana mataki na 2 da maki 18. Za mu karkare shirin namu na labaran na yau ne da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kasar Ingila ta ce za ta kara tsawaita contract wa mai tsaron raganta David De Gea dan kasar Spain mai shekara 26 da haihuwa, wanda ya zo kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a shekara ta 2011. Dan wasan da ya zai karkare contract sa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ne a shekara ta 2019 mai zuwa, ya kuma samu shiga wasanni a Manchester United har wasanni 206 ko kungiyar ta Manchester United. Shekaru biyu kenan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tana zawacin dan wasan daga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United, sai dai hakan bai yiwu ba. Abin da ya sauka labarin wasannin namu na yau kenan daga nan dandalin BOA. Huta lafiya.